sister on the beat.
Ke dan Allah ki gana kanki, ga kudi ki bata kanki, ki je ki kashi da kawayenki, ke wayaya sunanki. Ta ji dadi tana ya kushi, me zaki ci ba nama kuma ba kashi. Ta ji dadi tana ya kushi, me zaki ci ba nama kuma ba kashi. Tungwal 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 tungwal. Inda kai nake to da kai nake kama suna nike sai mu je mu take makiyan mu share su kudaden mu tara su followers mu kara su arewa ita muce ko ina za mu je idan nace sai ku ce tunkwal 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 tunkwal. Allah ki gana kanki, ka kudi ki bata kanki, ki je ki kashe da kawayenki, ke wayaya sunanki. Ta ji dadi tana ya kushi, me zaki ci ba nama kuma ba kashi. Ta ji dadi tana ya kushi, me zaki ci ba nama kuma ba kashi. Tungwal 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 tungwal.
Sai ana biki ƴan mata suke tungwal, ga sabon rawa shi ake kira tungwal. Daga baya ki tashi sama, hawani yake canza kala, tashi sai tantabara, shi yasa aka ce safara safara. Ai ku tunkwali yara, ai ku.